Yanzu haka wasu kasashen duniya kamar kasar Girka, Brazil, Bulgaria, Pakistan da dai sauransu na fama da matsalolin da ambaliyar ruwa ta haifar. Abinda akasarin masana suka ta'allaka ga illolin sauyin yanayi. A Najeriya ma wasu yankuna sun fuskanci irin wannan matsalar ta sauyin yanayi. Kamar yadda wasu rahotanni suka nuna, ruwan sama sun yi sanadin salwantar rayuka a jihar Kebbi, yayin da zaizayar kasa ta halaka wasu mutane a Abuja. Da dai wasu matsaloli a wasu sassa na kasar. Da daɗewa ne kasashen duniya ke faɗi tashi wajen ɗaukar matakai na magance wannan matsalar ta sauyin yanayi, wadda wasu ayyukan da mutane ke yi ke rurata, kamar saran itatuwa barkatai, ƙunar daji da dai sauransu. Ko a makon da ya gabata, shugabannin kasashen Afirka sun haɗu a Kenya akan wannan matsalar ta sauyin yanayi, kuma matsayar da suka yi ita ce ake saran ta kasance matsayar Afirka a babban taron da aka shata yi na duniya akan sauyin yanayi a watan Nuwamba na wannan shekara. Haɗaɗɗiyar daular Larabawa. To sai dai masana kare muhalli na ganin cewa akwai sahihan hanyoyi da suka fi dacewa a mayar da hankali a kansu muddin ana son a samu nasarar fafatukar da ake yi a wannan haujin. Dr. Yusuf Isa masanin kare muhalli ne a Najeriya.
Wani lokaci sai a bar jaki ana bugun taiki. Babu laifi don kasashen duniya sun haɗu sai to da tartibayyan hanyoyi wanda za a bi. Amma ainihin magana inda gizo ke saka. Wallahi sai an dawo grassroots, sai an dawo karkara, domin mayyawancin wurere up bottom approach aka ba harkar muhalli daga sama a yi ƙasa, sai zan koda aka kawo a ƙasa bata ma san abin da aka yi ba. Amma da an taho ƙasan hakin maye daga tai a yi ƙoƙari a jawo musu, a gwada musu irin illa da al'amura da abin da al'umma suka yi ga muhalli yake haifar suwa, kuma a tallahe su musamman irin Najeriya, ba za a samu irin cimma manufar da aka bukata ba.
Har wa yau masana muhalli kamar Dr. Dan Asabe Umar na ganin cewa akwai batun sanya gaskiya ga fafatukar da ake yi akan kare muhalli kafin a samu nasarar ta.
Ai dama saboda gwamnatocinmu ba su aiwatar da abubuwa tsakani da Allah ba, shi yasa duk muka wayi gari cikin wannan halin. Najeriya tana cikin kasashen da ya zamanto daga January zuwa December, December zuwa January kana iya shuka wani abu yayi, amma maimakon gwamnati ta tsaye ta aiwatar da abubuwan nan yanda ya cincinta, ai ba ta yi ba, sai dai ta zo ta yi kuskurima.
Al'ummomi dai na ci gaba da yin tsokaci akan yadda za a iya shawo kan wannan matsalar ta sauyin yanayi, ko da za a iya tsira ko kuma samun sauki daga illolinta.
Ai fadakarwa ce ta samu cikas. Matsawa ana yin ta yadda ya kamata, daidai yadda lokutan da suka dace, kuma ana fadakar da al'umma sosai, ana nuna musu al'amura da za su yi. Ba shi ruwa a ce a ci gaba da sare itace a rayuwa haka, kuma rayuwa ta inganci.
Sunana Nasir Dello. Muna maganar muhalli. Babu wanda ya kamata ya tsaya tsayin daka ya ga an kare muhalli kamar ku. Me zai hana gwamnati ta yi tsaye tunda akwai hanyoyi daban-daban na samar da makamashi da tabbatar da cewa al'umma sun samu wannan makamashin da gudanar da rayuwarsu.
Yanzu dai a iya cewa yin amfani da shawarwarin masana kan iya nuna yadda za a samu sauƙin wannan matsalar ta sauyin yanayi, wanda ke ci gaba da kawo koma baya ga ƙasashen duniya ko akasin haka. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.